This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin Kallabi, shirin da kan leƙa sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Associated Press ya bayyana a daren jiya Asabar cewa zababben shugaban Amurka Donald Trump ne ya lashe zabe a jihar Arizona, bayan da aka kammala tattara sakamakon zabe a Maricopa da sauran gundumomi, wanda ya kara wa Trump yawan kuri'un da suka sanya shi kan gaba, inda ya baiwa mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ratar da ba za ta iya kamo shi ba. A lokacin da AP suka bayyana sakamakon zaben da misalin karfe 9:21 na dare, kuri'un da Trump ya samu sun zarta na Harris da kaso 52.6 na yawan kuri'un da aka kada a jihar, sabanin kaso 46.4 da Harris ta samu. Wato an samu ratar kuri'u da 185,000 tsakanin su. Kuri'un da ake bukata Harris ta samu ta yi nasara a jihar shine akalla kuri'u 7 cikin duk kuri'u 10 na sauran kuri'u 443 da ba a tantance ba. Kasan kuri'un da ya dada habbaka hankali da aka ci gaba da kididdiga. Yanzu dai Trump ya yi nasara a duk jihohi 7 da ake fafatawa mai zafi a zaben shugaban kasa a Amurka, wato swing states, inda ya samu kuri'un wakilai 312 sabanin 226 da Harris ta samu. Kuri'un wakilai 270 ne ake bukata dan takara ya samu kafin ya yi nasarar zama shugaban kasa. ‘Yan sanda sun kama gwamman mutane yau Lahadi don sun yi zanga-zanga da aka haramta a tsakiyar Amsterdam, bayan tashin hankalin da ya biyo bayan farmakin da aka kaiwa magoya bayan wata kungiyar kwallon kafa ta Isra’ila, kamar yadda wata kafar watsa labaran cikin gida a ƙasar ta ruwaito. Magajiyar garin Amsterdam Mayor Halsema ta haramta yin bore a ƙarshen mako, bayan mummunan al'amarin da ya faru a lokacin da matasa suka farma wani magoyin bayan Maccabi Tel Aviv tsakanin ranakun Alhamis da Juma'a. Al'amarin da aka yi tir da alawadai da shi da ake masa kallon rashin kaunar Yahudu a babban birnin Dutch. Jakadan Isra'ila a kasar Netherlands ya ce 'yan Isra'ila 2,000 ne aka maida su gida da jirage na musamman suka yi jigilarsu daga Amsterdam a cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Gabanin wasan na kungiyar Ajax, magoya bayan Maccabi sun yaga tutar Falastino da a jikin wani gini a Amsterdam, suna ambaton munanan kalaman nuna rashin kaunar Larabawa a kan hanyarsu zuwa filin wasa. Akwai kuma rahotanni da ke bayyana cewa magoya bayan Maccabi sun yi ta takalar fada. Zababben shugaban Amurka Donald Trump a jiya Asabar ya ce sabon gwamnatin shi ba za ta yi aiki da wacce ta kara da shi a takarar neman wakilcin jam'iyyar Republican Age a takarar shugaban kasa Nikki Haley da tsohon sakataren gwamnati Mike Pompeo ba. Ba zan gayyaci Nikki Haley, wacce ta yi jakadanci a baya, ko sakataren gwamnati Mike Pompeo don mu yi aiki tare a wannan wa'adin gwamnati na ba, abinda Trump ya wallafa a shafinsa na sadarwa kenan. Na ji daɗin aiki da su sosai, kuma na yi farin ciki, sannan ina so ne musu godiya akan irin hidimar da suka yi wa ƙasar mu. Trump ya fara tantance mutanen da za su taya shi hidima a wannan sabon wa'adin gwamnatin nashi. Gabanin a rantsar da shi a matsayin shugaban kasa a ranar 20 ga watan Janairu baɗi. A ranar Juma'a, Reuters ya ruwaito cewa Trump ya gana da ɗan kasuwa Scott Bessent, wanda ake kyautata zaton cewa shi ne za a nada a matsayin sakataren Baitul Malin Amurka. Haley, wacce ta yi gwamna a jihar South Carolina a baya, ta yi aiki a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya karkashin gwamnatin Trump na baya. Ta mara wa Trump baya a matsayin dan takarar shugaban kasa duk da cewa ta yi kakkausar suka gare shi a sa'ar da suka yi takara da shi a zaben fidda gwani a jam'iyyar Republican. Kafafen yada labarai sun bada rahoton cewa Pompeo, wanda shine babban director a hukumar CIA karkashin gwamnatin Trump na baya, sannan ake kyautata zaton za a bashi makamin sakataren tsaro kuma kirsi rage ya tsaya takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican, kafin daga bisani ya sanar da cewa ba zai tsaya takara ba a Afrilun 2023. Ukraine ta kai Russia farmakin jirage marasa matuka akalla 34 yau Lahadi. Farmakin jirage marasa matuka mafi girma a babban birnin kasar tun farkon yakin da aka fara a 2024, lamarin da ya tirsasa a dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a babban filin tashi da saukar jiragen sama a birnin, sannan akalla mutum daya ya jikkata.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Wani lokaci da muka zo nan zandar muna aiki, sai na zo da wasu nasaru kuma da bakaken ma tare, sai suka zo suka tambaye mazan menene kuke anan, sai suka ce kuje ga wani gidan mutum, kuje kuma ta tambaya. Sai mutumin ya ce mishi, kai wani irin mahaukaci ne kai namiji, in tambaye kuma ka tura ni wurin mace, me aka yi mace aka yi banza zan je in tambaye mace? Mazan da suka taro wajen sun kusa 10, ni ce nake jagoranta, ba zai taba yarda ba a ganin shi kawai hauka ne ma a ce mishi shi ya je ya ga mace.
Kallabin shirin ta wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Talata da ta gabata, Amurkawa suka nufi rumfunan zabe inda suka sake zaben Donald Trump shugaban kasa karo na biyu, bayan ya sha kaye shekaru hudu da suka shige lokacin da ya tsaya takarar neman wa'adi na biyu. Takarar mataimakin shugaban kasa Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat a wannan zaben yana ci gaba da daukar hankalin mata a kasashen duniya da suke gani, duk da yake bata sami nasara ba. Fitar tata ta ba mata kwarin gwiwa ci gaba da fafutukan neman adama da su. Za mu ji abin da matan da shirin ya yi hira da su kafin zaben suke cewa da kuma tasirin shi a fafutukar mata. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kamala Harris bata samu nasara ba a zaben shugaban kasar da aka gudanar ranar Talata a nan Amurka. Takarar tata na ci gaba da daukar hankalin mata a kasashen duniya da suka ce ta ba su karfin gwiwa ci gaba da fafutuka da neman irin waɗannan guraba, musamman a kasashen Afirka. A yau shirin Kallabi ya karbi bakuncin waɗansu mata masu kula da lamura a Najeriya, Pastor Selina Gar daga jihar Benue da kuma Dr. Zainab Ahmed, tsohuwar sakatariyar gwamnatin jihar Nasarawa, domin nazarin tasirin wannan zaben a fafutukar mata. A hirar da shirin Kallabi ya yi da bakin kafin zaben, Pastogar ta bayyana shakkun nasarar Kamala a zaben bisa dalilin cewa
America ba su warke ba da cin Obama. Don they were shocked wai baki ya ji da Obama ya ci. To yanzu za ba su ba baki kawai ba, ba su mace ai na za a bata ni na gani fa wallahi Trump zai ce abun nan in dai a iyawa ne kila za iya ce tana da sauki hankali ga iya magana da mutane ga iya haduwa da mutane tafiya da mutane you know so abin da ni nake gani kenan amma wai a ce wai America a bata yanzu a amma mu Nigeria fa mun isa mu fitar da president
mace ah to kun isa ku fitar da president wani darasi kuka koya ganin cewa an taba mace daya da ta nemi tsayawa takara sai da Jibril ita kadai tun kada ma kanta kuda
to in mun tashi yanzu mun falka ai da ba mu sani ba kowa yana bin ta nashi muna gani kamar kara ba mu ma yan ba mu mata ma ba zamu iya ba but yanzu mun fara yarda da kanmu mun fara gani ranan mu yazo ma iya mu tashi yanzu so mun jitu mun hada kai mu mata ma iya mu tashi waya ba balle su ma zan ma basu gaji da kansu ba sun gaji
me yasa kike ganin yanzu aka tsaya za a iya ba mace
shinan na fada su ma zan sun gaji da kansu ina suke kai mu a Najeriya kin ga cin gaba kin ga hope ma yaran mu a ba mace a gani bambanci
to akwai jihohin da suke da mata mataimakan gwamnoni Hajiya Zainab kin ga wani tasiri a rukun su
a sosai man ai duk inda mace take uwa ce kamar yadda na faɗa a baya tana da wannan tosayin ababen da maza za su yi gadan-gadan ita tana da wannan ta tana cewa ita mata ce ita uwa ce tana shugabanci ba wai ita kadai bace tana shugaba duk inda mace take tana daukan gidanta aka da jama'an al'umma gabaki da saboda haka zaka ga cewa dubi ka jihar Kaduna deputy governor din saboda iyawanta ai an sake mai da ita gwamnati biyu kenan take harka da su ai kuma ba mu ji mummunan wani halaye gare ta ba tana jawo jama'a a hankali kin zama mata ba har muke ba ba mu da wannan muna ababa mu cikin nutsuwa abinda nake son fada kenan cikin nutsuwa mu jawo hankulan mutane da sauransu sai kaga bunda namiji zai watanni yana nema in mace ta je da lumana da tausasa murya da ababe kaga ta samu saboda haka kamar yanda ita ruwa ta magana ta abin ga fi sabilillah a bamu a gwada a gani za a ga cewa kamar misali gare ni ai na rike matsayin da har yanzu sakatariyar gwamnatin jiha kuma daidan gwargwado a cikin dai yanayi na dan adam kai daidan gwargwado kai daidan abin har yanzu mata suna cewa ai da an bayar an gwada an ga cewa an dan yi daidan gwargwado ya ba za a kuma ba za ka ga mata an ba su ministry ma'aikata har na kuɗi wanda shi ne yake tsola ido yake abin nan mun ga takawansu mun ga kuma abin kamar mu na sase commissioner mu ta kuɗi mace ce akwai commissioner da ake kiranta mama mai shinkafa tana humanitarian minister da aka taba da farko kenan ake kiro a jiha Nasara an ba mace to kusan dai ga ta nan dai duk inda iftila'i ya faru ga ta nan dai duk inda mutane suke samun tsananin rayuwa ga ta nan dai a bar har ma an sa mata suna mama mai shinkafa saboda wannan tausayawa da ire-iren su ni dai kan ba wai ta mace you know but I like her antecedents ababen da ta yi a baya da ire-iren su insha Allah
pastor Salina Gar menene kike ganin ya kamata ai la'akari da shi wajen zaben shugaba
president abin da kin yi da a baya da iyawa da an gani da yanda kina bin da mutane
to me yasa ba ma koyi da su in yazo ta siyasa
muna da namu siyasa muna da namu yanayin da mun san nasu din amma ba ma son mu bi nasu din namu din ma ba mu dafa shi ya nuna ba kaman ba mu san hagu da daman mu ba kaman parties din mu ba based on ideology ba wane ne na wannan party zan bi shi gobe ya salle ya je can ni ma barin bi shi ko barin gudun je wani kullu suna
to babu tsari
babu tsari so da mamu a Nigeria kenan a America yanzu ma su ma sun dan fara canzawa da kamar family tradition ne for life we are Republicans kakane ana hando har yo
amma yanzu kika fara gani when so that we are republicans shine kina magana swing states kin ga they say shift yanzu when the that duke democrats ne ba sa jin magana yanzu kika ga republicans sun samu inroads sun shiga and vice versa on the other one so a change is coming even in the american society concerning the politics
to me kenan zamu koya a cikin wannan tsari nasu na yanzu
to
a Nigeria da mu muna demokradiya kin ce namu demokradiyan daban ne
namu demokradiya
mun ce su muke bi
muna bi mama ba ma bin shi ta textbook ko su man ba su bin ta textbook amma bai lalace kaman namu ba in fact namu zan son ce autocracy ne autocratic government ne muke bi ko plutocracy ne the government of the few rich and powerful abinda
is not mulki ne na masu hannu da shuni
yawa by way government of the people for the people by the people yanda definition ce we mulkin mutane da kansu ma kansu ba abin da muke ya Nigeria ba kenan so in muna so mu ma mu koya mu yi abin da suna yi mu fara setting up parties based on ideologies mu rage numbers na parties da muna registering for elections so that it's A or B or C kara baka har choices guda biyar har goma kaje ka rasa
na
zabe haka
to shirin kallabi kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige muka kalbi bakuncin Aisha Maki wata mace a jamhuriyar Niger da ta yi fice a fannin rubuta wasannin kwaikwayo da suka shafi rayuwar bil'adama da ta sami lambobin yabo a kasashe da dama Madam Maki banda rubuta wasanni tana kuma koyar da dalibai masu sha'awar wannan fannin duk da nasarorin da ta cimma a wannan fanni ta bayyana cewa sana'ar kamar sauran sana'o'i tana cike da kalubale
a gaskiya kalubalen da nayi ke cin karo da su mafi yawanci kamar kun san mace in tana aikin wanda maza suke yi wannan aikin da nake aiki ne na maza nan da shekaru ba da jima ba ma babu mata da suke yi kuma da yake na jarumce akan shi ina yin shi na maida shi sana'ata tawe da kullun akwai matsala kullun saboda alal misali in kun tashi zakka je ka kai tournage sai abu ne wanda kamar kuna tare da maza wanda zai maka kamera na miji ne mafi yawanci wanda zai maka daukan sauti na miji ne wanda zai maka wani ne na miji ne mafi yawanci dai da maza ne muke yin aikin kuma takan yi yuwa hannu ka zo ka yi aiki da daddare kuma hannu in kana yin aikin wannan balaguro na iya samun ka in zaka kama wani kwambala to kenan kun ga muna cikin kamar wata muke suna society wanda kamar al'adu muke da suna mace ta raka irin wannan aikin wanda tana balaguro ko kuma tana aiki hannu dare tana aiki hannu kuma ma wanda wataran saboda zaka iya daukan kamera kana balla da guru kenan kin ga sai ka sa wando dan ka ji dadin guru da sauransu wataran da su hula saboda rana abin ana mishi muguwar fahimta to saboda shine dai kamar irin wannan muguwar fahimta da ake yi kuma sai ki ga yanzu alal misali zan baki wani misali wani lokaci da muka zo nan zandar muna aiki sai nazo da wasu nasaru kuma da bakaken ma tare sai suka zo suka tambaye mazan menene kuke anan sai suka ce ku je ga uwar gidan mutan ku je kuma ta tambaya sai mutumin ya ce mishi kai wani irin mahaukaci ne kai namiji in tambaye ka kuma ka tura ni wurin mace me akai mace akai banza zan je in tambaye mace to kinga kamar irin wayannan abubuwan kamar ba zai taba yarda a kwallo shi ba mazan da suka taro wajen sun kusa 10 nice nake zawwa nake ba su nice nake jagoranta su ba zai taba yarda ba a ganin shi kawai hauka ne ma a ce mishi shi ya je ya ga mace ya mata tambaya alhali kuma tambayar da yake yin lalle ni kadai nake da amsa ta saboda ni nake jagorantar su gabaki da to ire-iren wayannan abubuwan mukan samu su da dama a cikin irin wannan ayyukan da muke yi
to Aisha irin wannan ayyuka irin wannan aiki yana bukatar na gidan rana kamar ya ne kike samun kudaden da kike tafiyar da wannan ayyuka naki
to kamar alal misali wannan aiki da nake yi akwai kasashe na duniya akwai fon wanda a kasashen duniya kake iya zuwa kai kwambala sai ka rubuta in ka wallafa sai ka je ka aje zasu bintika su gani abinda ka rubuta halle takamimi ne ana iya samun akwai muhimmanci kuma ana iya samun film a cikin shi ko ka kawai dai rubutu ne kai na wannan meke da suna ka dai rubuta in suka ga akwai muhimmanci a ciki to su ne suke bada kudaden da za a yi to su suke daukan nauyin da za a yi kamar alal misali in an dauki wanda ya kamera wanda ya sauti da wanda ya yi da kuɗin kaman an zo kaga za a zauna a kwana a wani hotel in a wani gari ne ake za a ci abinci a ciki za a sha ruwa da duka sauran za a raka kiraye duka gabaki ɗaya nauyin to su ne suke ɗauka tun daga wannan hawan lafashi littafin
kenan da yake na da akwai abokan hulɗa wanda suke tallafa miki kamar wasu ko kungiyoyi ko kusa ko kuma wasu
eto kamar su ba za a kira su kungiyoyi ba saboda ba mutane bane wanda kamar za a ce a koda yaushe kawai kana da hulɗa ta kamime da su a hulɗa su ɗaya ce da kai kawai in ka turo abinka su ne ga su ga yana da ma'ana su yi suna iya kana iya kawowa bana alal misali iya da ma'ana sai su yi finan san ka su ba da tallahin da za a yi shi kuma shekara biyu ko uku in ka dawo bai da ma'ana kawai sai su ce maka bai da ma'ana to kenan saboda shi ne ba na ce musu kamar kungiya ba kamar tunda funkin kamar yana sauya ne kana iya zauwa ka samu kuma kana iya zuwa ka gaza samu to kin ji yanda ake ciki
ba kiya hulɗa da kamar irin ƙungiyoyin nan da irin su kamar UNICEF irin su UNFPA irin su USAID haka wanda kamar suna ɗaukan nauyin wasu ko fina-finai haka na kamar faɗakarwa ko wani waye kai a game da kin ce harkar kina kula da harkar mata da matasa ba ke da wata hulɗa a tsakaninku
alal misali UNICEF ina da hulɗa sosai da su tunda ina ma yara matasa horo bisa kan wannan aikin na drama da ake to lokacin da nake ma yaran nan akwai yara wanda kamar daman suna aiki da UNICEF bisa kan bangare na maudu'ai da dama to kuma sai da UNICEF kin muka samu wata yarjejeniya ya rika koya ma yaran nan wato drama yanda su ga kamar in sun yi suna ba su tallahin yin sana'a kenan in kai sana'a ai kana da bukata a maka tallako to kenan wani da su je su nemo ne musu talla sai da kansu da salula na koya musu yanda ake zai su dauka su shirya su tsara kuma su wallafa su ma drama saboda su ma kansu kamar alal misali talla kuma hannu akwai wata ma daga cikinsu wanda yanzu haka suke nan suke yi akwai yarinyar da kamar takan iya zuwa take zuwa biki a kauye ne take tana zuwa biki haka a bata wani jika 20-15 ta je ta dauka da salulat kuma in ta zo ta gangama da salulat ta dauka kuma in ta zo ta gangama sai ta je hallo ta ba su kamar irin na film in biki da ake yi to kun ga kamar wannan ma ci gaba ne to kun ji ina yin shi wannan lalle
to Aisha ko tana da miji
ina da miji ina da aure ina zaune a garin Yamai ina da arme na yi armen haru na rabu yanzu kuma na sake aure shekara ta 6 da aure na 2 da na yi kuma hannu
ba iyali
Allah bai bani aihuwa ba yanzu muna da nema
to Allah ya taimaka Allah ya kawo masu albarka
amin
baya ga wannan harka fina-finai Aisha kina wani aiki ne
ina koyarwa baya ga wannan fina-finan da nake kuma ina koyarwa a jami'a ta Yamai wato jami'a Abdul Mumuni inda nake koyar ma ƴan master wanda suke master na drama ina koya musu kuma hallo ina koyawa a lakwal kuma ina koya hallo a lakwal kamar na kasashen duniya wasu na kan je wasu kuma daga gida ne nake ta hanyar yana gizo to ga abin da nake yanzu na je Amurka na je Canada na je kuma a nan Afirka na je kamar su Benin na je kamar su Burkina Faso na je kamar su Senegal gaskiya akwai kasashe da dama da yawa da na je biskan harkar wannan aikin koyarwa
to Aisha baki da wata alaka da yake haraka fina-finai ce da kamar ƴan fina-finai wannan na Hausa kamar na Najeriya ba ku taba wata hulɗa ba da ko ƴan Kannywood ko kuma ƴan misunansu wannan na kudu masu haraka fina-finai na kudu
a ba mu taba yi da su ba saboda ai drama ta kasu kala-kala akwai abin da ake ce ma fiction wato abin da zaka tsara da kanka kamar ka yi shi ba lalle cewa bane abin an yi shi to ni kuma abin da nake kamar ina yin shi bisa kan abin da ake ce ma documentary ne wato documentary kamar rayuwar mutunci ta da gaskiyar gaske kenan ba wani abu ne wanda zaka tsara ka rubuta ka bada kamar alal misali a karanta ka ce ma wani zo ka yi wannan abin ina so ka yi abu kaza a'a ni kawai in nazo daman kana yin abin ne zawa ne zan yi ni in dauka kuma sai in tsara in hudu fina-finan kenan saboda haka ne kamar ba iri ɗaya bane muke da su suna yin abin da ake ce ma fiction ne ni kuma na yin documentary ne saboda shi ne kamar tunda saboda shi kin ma drama ai kala-kala cikin ga akwai wanda suke yi kawai bisa kan rayuwar dabbobi ne suke wato ana ce mishi animali akwai wanda suke yin histoire wanda kawai bisa kan abin da ya shafi tarihi ne akwai wanda kamar alal misali na wado kimantar mu abin da ya shafi rayuwar dan adam ne ta yau da kullum akwai wanda suke kuma bisa fiction wanda kawai zamanin ne kake ka kirkira tarihi ka tsara sai ka wallafa ka nemi mutane wanda zasu zo su zama akto ka ce ma wannan alal misali sai in ce miki tamarke ina so ki huto yau a sarakuwa mai balaki sai kin gane kuma ko sai in ce ma yau ina so ka huto a gagarumin barawo to kuma ai ba barawon bane a da gaske to su kama ana irin haka ne to shi ma shine ake ce ma fiction alal misali to ni ba irin shi bane nake yi kama alal misali zan iya ganin ko mace haka ko tana sai da wani abu alal misali a ce sai in ga mai waina tana sai da waina da wannan waina ce take kokarin yanda za ta samu ta tarbiyyantar da yarinta sai abin ya burge ni saboda in ba mata misalin cewa wannan karamar sana'a gare ta amma ta hakura tana yin ta dan ta taimaka ma ranta wurin tarbiya kenan dan in gwada ma kaman mata masu bara ko kuma mata masu zaman banza ke akwai hanyar da ake bi a samu kudi dan a tsira da mutunci ba wai lalle bane sai an baude ma hanya to ni kamar irin shi ne nake irin wa'annan alal misali
gaida madamaki ba iyakarta kenan ba kafin mai sallama da kallaban tamu za mu ji irin nasarori da ta samu da kuma shawarinta ga masu sha'awar shiga wannan sana'ar uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga bakin namu na yau Pastor Selina Gar da kuma Dr. Zainab Ahmed da suka sami damar shiga shirin sai kuma wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Tamar Abari a jamhuriyar Nijar da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya salamu
to To baki ɗaya da haka muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan dudu da ta bada umarni, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safen ku.